Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne da ƙwararriya a fannin abinci mai samar da lafiya ga jiki, wato Maryam Sani Bala, don jin irin nau'in abincin da jiki ke bukata musamman a wannan wata na Ramadan da ake wuni babu ci babu sha. To da farko, kamar wasu irin nau'in abinci ne ke gina jiki?
Abinci mai gina jiki shine ake kira da protein. Shi wannan protein da muke magana, misalin shi shine nama, kifi, wake, yogurt, kwai da naman kaza da dai sauransu. To wa'innan su ne wa'inda muke kira protein, kuma su ne nau'in abinci wanda jiki yake bukata.
Kamar wasu nau'in abinci jiki yafi bukata?
Kamar dai irin nama dai, kifi, cereal food, kwai, kayan itatuwa, su ne fruit kenan. Shi kuma jiki yana da bukatar dukkan nau'in abinci, kama da masu gina jiki. Abinci mai gina jiki yana da matukar mahimmanci a jikin dan adam, kuma masu saka karfi a jikin dan adam suna kuma kara mashi lafiya. Sai dai jiki yana bukatar wasu fiye da wasu. Jiki kuma yana bukatar abinci mai gina jiki fiye da sauran.
Kamar wani irin nau'in abinci ne idan jiki bai samu ba yake iya samun matsala?
Idan jiki baya samun abincin da zai bashi vitamins da minerals, to gaskiya akwai matsala. Dukkanin jiki yana bukatar wa'innan abubuwan guda biyu, vitamins da minerals, kamar su nama, kifi, madara da kuma yogurt.
To musamman yanzu da ake azumi, wani abinci jiki yafi bukata?
Yanzu kamar idan muka yi duba da wannan lokaci da muke ciki na azumi, jiki yana bukatar abinci mai gina jiki tare da samar da ruwan jiki. Kamar misalin, jiki yana bukatar abubuwa kamar su nama, kifi, kayan itatuwa da kwai da yogurt da madara da cereals da sausage.
To a shawarce, idan an yi bude baki, me aka fi so a ci?
A lokacin da ake yin bude baki, ya kamata a ce mutum ya fara da abinci wanda bashi da acid a jikin shi. Lokacin da aka kai azumi kenan ba, to ya kamata a ce mutum ya samu abinci wanda bashi da acid. Kamar misalin abinda muke ce dried fruits, su ne kamar su kankana, gwanda, banana, pineapple, cereal, amma banda citrus. Misali kamar su lemu. Daga kai azumin ka kinga ai bai kamata a ce ka fara amfani da su ba.
To kamar me yasa ake so a rika cin irin nau'in abincin da kika faɗa?
Abin da ya sanya ake son a rika cin abinci wa'inda ne bayanin su, dalilin da ya sanya ake son a rika cin su, suna ɗauke da sinadari na folate da kuma calcium da kuma iron B, sai kuma vitamins da kuma fiber. Suna ɗauke da wa'innan abubuwan, dukkanin su sun kumshe su, wanda za su ba jiki abin da take bukata kenan. Sannan a lokacin jiki yana bukatar abinci musamman wanda ke ɗauke da sugar, saboda neman ƙarfi. Kin ga an daɗe jiki bai samu abinci ba, a ɗan bashi abinci mai ɗauke da refined sugar.
To wani lokaci za ki ga dai abin sai a hankali, idan mutum bashi da halin cin waɗannan abubuwan, me zai ci ya maye gurbinsa?
Idan mutum bashi da halin cin waɗannan abubuwan da na lissafa, irin su kifi da nama da su kwai da su madara da su yogurt, kin gani ba kowa ne wannan mutum yake iya cin su ba. Ba kowa ke da ikon da zai je ya ci ba. To idan baka da ikon da zaka ci wannan abincin, to kada ka matsa ma kanka. Kurin abin da ya kamata ka je ka nema, to sai ka yi kokarin ka samu wake. Wannan wake, namu wake, kowa ya san dai wake. To mutum sai ya je ya same shi, a rika yi mishi kosai, ya rika ci. Akwai kuma nau'in abinci kamar awara. Kin gani ita ma awara abu ce mai sauki, wanda mutum idan bashi da iko ba sai ya matsa ma kanshi ba, za ya iya zuwa ya je samu awara. Ita ma awara abu ce wanda take ɗauke da protein a jikinta. Za mu iya cewa ma ita awara kashi 90-90 a cikinta protein ne. To mutum zai iya samun ta kuma ko a ina, sannan kuma ko a ina za ka iya samun ta ka ci ta, ko kuɗinka ƙalilan sai ka samu ka ci a matsayinka na wanda baka da shi. Sai kuma kayan marmari kamar su kankana da su mangwaro da su yazawa da dai sauransu, su ma kin ga sun maye gurbin wa'incan.
Daga ƙarshe wace shawara zaki ba mu masu sauraron mu kan kula da cin abinci mai gina jiki wanda kuma zai ƙara wa jiki lafiya?
Shawarar da zan bada kuma anan ita ce kamar kin ga duk lokacin da aka zo aka ce ga wannan yana da muhimmanci, abu ne wanda yake da amfani kuma sannan a jikin dan adam kin gani ana buƙatar shi. To amma kuma shawarar da zan bada anan gurin ita ce kada ya kasance idan mutum ya samu irin waɗannan abubuwan da na lissafa masu muhimmanci, to duk lokacin da aka ce ga abu yana da muhimmanci to zaki same shi kuma yana da rashin muhimmanci, akwai rashin muhimmanci shi a jikin dan adam. Kuma zaka samu cewa ma ga abu yana da muhimmanci to kuma zaka samu wani wanda baya da muhimmanci, to shine zaka samu cewa su ma suna da matsaloli da kuma illolin su a jiki idan suka yi yawa ko kuma suka yi kadan a cikin jikin dan adam. Misali idan mutum ya ci nama ko wake ko kifi da dai sauransu abincika dai masu gina jiki, to amma kuma suna fitar da wani abu a jikin su a cikin jini kai suna fitar da wani abu wanda ake ce ma wanda ake kira da uric acid da turanci, yana da amfani a jikin mutum amma idan yayi yawa to yana kuma kawo ciwo da ake kira gout. Idan shi protein din yayi ma mutum yawa a cikin jikin shi to yana kawo wannan ciwon kafa din wanda muke kira gout. Saboda haka duk abinda za a ci, duk abinda mutum za ya ci yana da kyau ya kiyaye yadda yake ci, saka da rika cin shi ya zama shi kadai din yake ci baya hadawa da komai sai wannan protein ko da wani lokaci shi to zai iya haifar ma mutum da illa. Sannan kuma mutane su rinka ba da muhimmanci wajen motsa jikinsu, saboda shi motsa jiki abu ne wanda yake da muhimmanci sannan kuma ana son dukkanin dan adam a ce yana yin shi. Saboda idan mutum yana motsa jikin shi bayan ya ci ya koshi to kun ga zai taimaka mishi ma gurin narkar ma da abincin, idan ya ci ya koshi ya rika exercise, to wannan exercise din da yake shine zai ya taimaka mishi wurin ganin abincin ya narke a cikin jikin shi yanda ya kamata.
To masha Allahu Maryam, muna godiya ko in ce mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu ji daga bakin likita kan muhimmancin shan ruwa da kuma yadda ya kamata a sha ruwa musamman a lokacin azumi ga kuma zafi da ake fama da shi. Dr. Lawal Musa Tahir Gareka.
Duba da yanayin yadda ake cikin zafi a kasashen mu da bukatar idan an sha ruwa din nan, kamar yadda Bahaushe kira abin shan ruwa da bukata a sha ruwa ko kuma abin da yake mai ruwa, saboda zafi yakan sa mutum ruwa ya fita daga jikin shi ta hanyar zufa ko gumi ko kuma ta numfashi kanshi. Idan zamanin zafi ne ana fitar da ruwa sosai, sai kasance kenan babu isasshen ruwa a jikin mutum. Idan an sha ruwan kuma wato an bude baki da bukatar a samu ko shi ruwan a sha ko kuma abin da yake da mai ruwa, to amma kuma kar mutum ya dauki roba guda a lokaci daya ya shanye bai zuwa cikin komai ba, sai ya zama an samu matsala ko ciki ya kulle haka ko wani abu.
Masu sauraron mu kada da ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Kuma da fatan kun ji shawarwarin da waɗanda muka kasance tare da su a cikin shirin suka bamu. A madadin ƙwararriya a fannin abinci mai ƙara lafiya a jiki wato Maryam Sani Bala, sai kuma ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir, ni Hawwa Umar nake cewa mu kasance lafiya.
A sai da ce a kacin duniya ana ta wani sani ba ana rawa kuji.